a melody ascribed to the Hasidim of the Alter Rebbe. This melody is attributed to the followers and the disciples of the Alter Rebbe, Reb Shneur Zalman of Liadi, the founder of Chabad. Reb Shmuel Zalman, of the author of the book of Chabad Melody, Sefer HaNegunim, writes that according to the Lubavitch tradition, the earliest Hasidim of the Alter Rebbe used to sing this melody at times of spiritual arousal and inspiration. This melody expresses sincerity and profound spiritual thought. It also expresses the bitterness of a heart resulting from an inner arousal and yearning to become one with our Creator.
Da 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 Amai Adoy, Aoy, Ya da da da, Ya yama amai, Amai Adoy, 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 Aoy, Da da da, La da da, Amai, 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 Ya mama 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 ay 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 ay
Ah, la la la.